a sakamakon wasan da aka buga na gasar cin kofin da taron nahiyar turai yofa champions league na shekara 2017 zuwa 2018 a matakin wasan rukuni zagaye na karshe a jiya kungiyar kwallon kafa ta liverpool a rukunin isa lallasa kungiyar kwallon kafa ta spartak moscow da kwallaye 7 da 5 maribo ko ta don ta tashi canji na 1-1 da kungiyar kwallon kafa ta sabila sakamakon yin nuna kungiyar kwallon kafa ta liverpool take mataki na 1 da maki 12 sai kungiyar kwallon kafa ta sabila take da maki 9 a mataki na 2 kungiyar kwallon kafa ta spartak moscow tana mataki na 3 da maki 6 sai kungiyar kwallon kafa ta maribo wacce take mataki na 4 da maki 3 da kuma duba rukunin farko kungiyar kwallon kafa ta Feyenoord ne ta samu nasara kan Napoli da kwallo 2 da 1 spartak moscow Shakhtar Donetsk kuwa ta samu nasara kan Manchester City ne da kwallo 2 da 1 kungiyar a wannan rukuni dai Manchester City suke jira gaban da maki 15 sai Shakhtar Donetsk suke mataki na 2 da 12 Napoli tana mataki na 3 da maki 16 sai Feyenoord take mataki na 4 da maki 3 da mawun karara rukunin ga kungiyar kwallon kafa ta Portugal ne ta doke Monaco da kwallo 5 da 2 sai kungiyar kwallon kafa ta RB Leipzig ta sha kashi a hannun Barcelona da kwallo 2 da 1 kungiyar kwallon kafa ta Porto take mataki na 2 da maki 10 RB Leipzig tana mataki na 3 ne da maki 7 sai kungiyar kwallon kafa ta Monaco wacce take mataki na 4 da maki 2 a rukunin hakuwa Real Madrid ne a jiya ta doke kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund da kwallo 3 da 2 hutun hawa gida ta lallasa Apple ne goshe da kwallo 3 da 5 sai Real Madrid take mataki na 2 da maki 13 Dortmund ko tana mataki 3 ne da maki 2 sai Apple ne goshe take mataki na 4 da maki 2 ha kuma yau za a dawo ci gaba da fafatawa a gasar ta European League wato wasan kasa da na zakarin nahiyar turai na shekara 2017 zuwa 2018 a matakin wasan rukuni inda za a fafatawa wasanni har guda 24 ga yadda wasan da ya kasance kungiyar kwallon kafa ta Rijeka za su fafata da AC Milan sai Villarreal a gida su fafata da Maccabi Tel Aviv Hoffenheim kuwa suna tare da Ludo Gare ne sai kungiyar kwallon kafa ta Atalanta su farje gumi da Lyon Istanbul su za su farje gumi da Sporting Braga sai Young Boys su karɓi bakuncin su kai da buwa sai kuwa Dynamo Kiev za su fafata da Fateza ne sai kungiyar kwallon kafa ta Hoffenheim su fafata da Sheriff ita ko Austria Wien za su karɓi bakuncin Eric Etchef ne sai Slavia Braga su fafata da Astana Zlin za su fafata da Lokomotiv Moscow sai kungiyar kwallon kafa ta Apollon Limassol su karɓi bakuncin Everton Jure a gida suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Atletico Bilbao sai kungiyar kwallon kafa ta Real Sociedad a Spain za su fafata da Zenit hata Balin kuwa za su fafata da Osasuna ne sai kungiyar kwallon kafa ta Arsenal a kasar Ingila su farje gumi da Vita Borisov ita kuma kungiyar kwallon kafa ta Victoria Gumaris za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Coyenspon ne sai kungiyar kwallon kafa ta Crevena za su fafata da Colin yayin da kungiyar kwallon kafa ta FCSB za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta FC Lugano Abul Bia ce ba kuwa za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Victoria Cedar sai kungiyar kwallon kafa ta Bila Kobje kwar da gumi da kungiyar kwallon kafa ta Rezibok ita ko kungiyar kwallon kafa ta Batis za su fafata da Lensu ne sai kungiyar kwallon kafa ta Olympia Kolmasis ka ruwa kuncin Sainsbok a bangaren shi da kayan 'yan wasan kwallon kafa ta duniya kuwa shugaban kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid Florentina da kuma mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid din Zinedine Zidane din ce sun tattauna da dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Chelsea Eden Hazard domin ganin yiwuwar dawowar sa kungiyar wanda suke ganin zai taimaka wa dan wasan su Cristiano Ronaldo wanda a yanzu haka kwallon sa uku ne a wasan La Liga ta bana ita ko kungiyar kwallon kafa ta West Ham da Everton na zawarcin dan wasan kungiyar kwallon kafa ta West Bromwich ne mai suna Jones Evans na shekara 29 da haihuwa Manchester United ta ce za ta ba da John Mata da wasu kudade wa kungiyar kwallon kafa ta Inter Milan domin dauko dan wasan ta mai suna John Mario daga kungiyar ta Inter iya abin da ya samu kiran daga labarin wasannin huta lafiya